gaba na bakwai a wannan mako ma mun samu sabbin kalmomi na matasa irin su kidan general a sama ku biyo mu domin jin waɗannan kalmomi
ɗaya daga cikin kalmomin da akwai misali a ce kana karɓar kidan general a sama in aka ce kana karɓar kidan general a sama wato baka samun kuɗi ko a ce kana jin yau
wato idan aka ce kana karɓar
kidan general a sama to kana shan wuya gari ya tuta shine
ko
a ce kana jin yau ko kuma baka ganin gabanka
idan mutum yana da kuɗi zai ga gaban
shi to baka gane komai kenan to duwaye nan suna nufin
to idan kuna majalisa banda na rashin kuɗi ba ku da wasu kalmomi da kuke yi junanku matasa idan ku ga ƴan mata me kuke cewa junanku a majalisa
shori ma
me shori
mace mana no an ga ƴan mata ana iya cewa baba ya ga wani kaya nan fa
ƴan mata ne kaya
to
naji ka ce shori me shori
shi ma mace ne irin shori a ce ƴan mata budurwa
wacce ta hadu
yawwa a ce kai ga ta dau na kwadi fa
na kwadi kuma
eh mana wanka kenan
oh tunda kwado kullun a ruwa yake
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria
a wannan mako ma
wannan direban a kurukura ne yake diban kaya yana kaiwa Lagos a jahohi saboda haka idan ya deba ya kai Lagos wani lokacin sai mutane sai su biyo bayan a kurukurar tasa
irin masu hawa a kurkura idan an loda kaya
to in ya kai kayan ai baya da da wasu kawai sai mutane su shiga sai su dan babbashi wani abu sai ya debo sai ya taho da su turan ya je ya kai kayan sai aka yi rashin sa'a da ya taho da su suna cikin tafiya a cikin ɗaya daga cikin waɗannan dajukan na hanyar Lagos to sun zo daidai wani su duwatsu kawai sai zaki ya tsalle ya faɗo cikin akurukura
to jama'a kuma na ciki
irin wannan daga bodi-bodin
wacce ce kuma wannan
wadda take ɗagawa shine ana ce mata daga bodi-bodin muna yara saboda haka kawai yana ciki sai yana daga baya sai hango kura da mutanen da suke ciki suna kokawa sai ga cewar kan kuran nan ta gama da mutanen ta zo da same shi gare ya daga su ya zubar gaba daga kurkuran sa gaba ɗaya ya zubar da mutanen da kura ya gudu ya bar
an yi mugun direba
Dandalin VOA tashar matasa ta musamman a wayoyinku na hannu.